بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Lahadi 27 ga watan Rabi'ul Awwal, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1441, daidai da 24 ga watan November shekarar miladiya ta 2019. Wannan shine majalisi na 76 cikin jerin kasusuwan karatun littafin Alfiyatul Hadith dal Imam Zainuddin al-Iraqi rahimahullah. Za mu tashi inda mala yake cewa a lambar baiti na 817 yace ma'rifatut tabi'i wa tabi'ul laqili man qad sahiba walil khatibi hadduhu an yashaba wa hum tibaqun qila 15 wa hum tibaqun qila 15 awwaluhum ruwatu kullil 10 وقيس للفرض بها الوصف وقيس للفرض بهذا الوصف وقيل لم يسمع من ابن عوف وقول من عد سعيدا فغلط بل قيل لم يسمع سوى سعد فقط لكنه الأفضل عند أحمد وعنه قيس وسواه ورضى وفضل الحسن أهل وفضل الحسن أهل البصرة والقرن ويس أهل الكوفة وفي نساء التابعين الأبد حفصة مع أمرة أم الدرداء وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم أروى خارجة القاسم ثم أروى ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع ذو اشتباه إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. يجي معرفة التابعين بيان دي جماعة تتونا وأكن سن صحابي ده بياني أكن مهم منشن sahabbai din da wasu masail da suke da alaka da haka, sai kuma bi bayanin sanin tabi'ai, wanda kamar yadda sanin sahabbai ke da muhimmanci wajen mayyaza mursali da muttasil, haka kuma wannan shi ma sanin tabi'ai yake da wannan muhimmanci. Don baka san su ai tabi'ai ba, ta yi tabi'i ruwaito magana sai ka zata sahabi ne, ko kuma sahabi ruwaito magana sai ka zata tabi'i. To dole ne a tantance wane ne sahabi, wane ne tabi'i. Sannan kuma da kasancewar tabi'ai suke biye da sahabbai kai tsaye wajen falala, saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhu, da kuma kasancewar su suka dauki dawainiyar ci gaba da aikin sahabbai na yada addinin musulunci. Babu kuma yadda za a yi a kai ga kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar wani isnadi ba tare da an buta kan tabi'i ba. Tabi'i shike sadar da isnadin zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Dan haka malamai suke ware fasli ko babi dan yin magana akan tabi'ai ko da yaushe. Akwai madhan, wuraren da ake samun tarjumar sahaba tabi'ai, wanda mafi shahara a cikin su sune littafan irin tabaqat, kamar tabaqatu khalifa, kamar tabaqatu ibni sa'd al-basri, kamar al-imamu abu hatim ya yi ta'alifi na musamman akan ma'rifatut tabi'ina, da shi da abul qasim ibnu manda duka suna da littafai akan ma'rifatut tabi'i, kamar yadda kuma ake iya samun su a dukkanin sauran littafai waɗanda suke tarajim na ainihin wato malamai na hadisi, kamar as-siqat na ibnu hibba, kamar littafin al-kamal fi rijal da tahzibul kamal da sauran rassal littafan, ana samun tarjumomin su a dukkanin waɗannan masadir. Malam yace wattabi'u allaki liman qad sahiba, tabi'i shine wanda ya gamu da mutumin da ya kasance sahabi. Wannan shine kamar da Ibn Hajar yake faɗa a cikin Nukhba, yace wannan shine al-muqtar, ta'arifi abun zabe daga cikin ta'arifu da aka yi ma tabi'i. shine na farko attabi'u akan ce attabi'iyu asa ya'un nasaba akan ce kuma attabi'u kamar yanda ya kawo nan kuma akan ce attaba'u duka ma'anar sa guda shine mallakiyar sahabiyya kamar yanda aka fara game da sahabi aka ce mallakiyar nabiyyi sallallahu alaihi wasallam to haka shi ma attabi'i mallakiyar sahabiyya to amma ba su yi kaidi da irin waɗannan kaidojin da aka ba sai dai ana fahimta su tilka'iyyan ya zama shi ma san da ya gamu da sahabin shi ma mu'mini ne sannan ya zama kuma akwai tamyizi wato ba yaro ne kankani ba idan yaro ne kankani ya gamu da sahabi wanda bai da tamyizi to ba za a ce mishi tabi'i ba kamar yanda ba a kirga yan jirajirai da suka gamu da Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sahabbai ta fuskar riwaya ba mu kiyaye ta fuskar falala suna da falala irin su Muhammad ibn Abubakar da makamantansu waɗanda wasu annabi ya mutu ma suna shan nono to waɗannan ba sahabbai bane ta fuskar riwaya ta fuskar riwaya dan suka ruwaito akwai irsadi amma ta fuskar falala suna da wannan falala cewa sun zamananci zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Mukhadram zamu zo muji Mukhadram ta fuskar riwaya tabi'i ne amma ta fuskar falala yana ya tsara sahabbai saboda ya zamananci zamanin manzon Allah eh ya dar tabi'ai ko eh ya dar tabi'ai saboda ya zamananci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yace kad sahiba walil khatibi al khatib al baghdadi shi kuma ya kawo hadduhu ya kawo ta'rifin cewa an yashaba ba wai liqa'i kadai ba sai ya karatu gun sahabi sai yayi sahabbantaka da sahabi wannan ta'rifi na khatibu ba shine mu'tamadi ba domin kuwa akwai mutanen da aka kirga su a cikin sahaba tabi'ai kuma waɗanda ba su yi riwaya daga sahabi ba kamar al-imamu al-a'mash Sulaiman ibn Mihran al-a'mash da irin su Jarir ibn Hazim kaga al-a'mash bai da riwaya daga wani sahabi amma kuma ya ga wasu daga cikin sahabbai ya ga Anas dan Malik haka Jarir ibn Hazim shi ma ba shi da riwaya daga Anas amma ya ga Anas dan Malik shi a'mash yana dan shekara kamar 6 ko 7 ya ga Anas dan Malik a haramin Makka yana aikin haji dan haka kuma har ya kiyaye wannan labarin ya kiyaye labarin yana ba da labarin cewa ya shaida Anas dan Malik dattijo mai kaza a harami ya ganshi yana dawafi haka an duk da bai samu bai kai lokacin da zai riwaya a wurin su ba amma kuma tunda ya ganshi har ya iya kiyayewa to ana kirga shi a cikin tabi'a cikin sigaru tabi'ina to haka Jarir ibn Abi Hazim haka akwai wani tabi'i suna Khalaf ibn Khalifa to wannan shi an yi tattauna akan mas'alar sa ya rasu shekara 181 shi ya ga sahabi shine Amr ibn Hurayth ya ga Amr ibn Hurayth kamar yadda aka bada labari kuma shi wannan tabi'in ma ana cewa shine karshen tabi'ai mutuwa gabaki ɗaya kamar yadda Hakim yake faɗa shine karshen tabi'ai mutuwa ya ga Amr dan Hurayth amma duk da haka bai yi riwaya a gare shi haka mutane irin su Mansur bin Mu'tamir shi ma ya ga wasu daga cikin sahabbai amma bai da riwaya ga kowane sahabi to duka kuma malamai suna kirga su cikin tabi'ai duk da yake wasu malaman suna ja ba su yarda ba kamar Ibn Hibban a cikin Al-Thiqat yakan ce a waɗannan ba su kai a kira su tabi'ai ba sai dai a ƙasa da su amma dai al-muhim shine gamuwa da sahabi din shi kanshi wata falala ne domin yanzu ka zama daga cikin waɗanda suka shiga wannan tabaka ta biyu da annabi ya ce suna da falala kenan to wannan falalar kadai ta ba su wannan daraja sai dai dole a tantance ta fuskar riwaya wani ko da ya gamu da sahabi amma duk riwayar sa daga sa'o'in sa ne wato waɗanda su ma sun gamu da sahabbai randa aka ji ya ce kai tsaye daga sahabi sai an nemi tantancewa ina fata mun fahimci wannan yace wa hum tibaqu su ma haka kashi kashi ne tabaqatu ne su ma kamar yadda sahabbai suke tabaqatu su ma tabaqatu akwai kamar yadda suke cewa akwai alqadim allazi laqiya alkibar akwai daddun tabi'ai wanda suka gamu da sahabbai da yawa akwai almudrik li zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam sune mukaddarmai kenan wanda ya riski zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama akwai su sannan akwai al-mukhtas bi mazidin min al-fadila ana samun tabi'ai wanda suka kebanta da wata karin falala kamar irin su waysun al-qarni irin su sayyid ibn al-musayyib wanda hawas sabai ma sikatu a gurin su irin wadanda irin fuqahu sab'a wadanda suka shahara da cewa sun dauki ilimi mai yawa daga sahabbai to ire-iren su akwai su sannan akwai kuma al-mutasadduna lil fatwa tabi'ai wadanda suka zauna zaman karantawa suka yi ta fatawa irin su Hasan al-Basri da makamantansu to ko wadanne ana kallon falalarsu ta wannan fuska ko ta wacce sannan akwai kuma al-mukthiruna fil riwaya wadanda suka yawaita riwaya irin su Urwa dan Zubair da makamantansu zaka tabi'ai su ma kala-kala ne wajibi ne kuma mutum ya sai harka ta hadisi ya san ire-iren su saboda kowanne akwai irin abin da ake nema daga gare shi ko abin da ake samu daga gare shi sannan akwai qurra'u masana al-Qur'ani irin daliban makaranta Ibn Abbas da makamantansu su Mujahid da su Qatada da makamantansu duk sai ka san waɗannan kowa kuma ka san wata irin siffa ko miza yake banta da ita ina fatan mun gane wannan jama'a ka san irin siffa ko mizar da yake banta da ita duka kuma wannan abu ne rubutacce babu wani abu da ya bata insha Allah wanda ba a san inda yake ba to mallam yace kila ance khamsa ashira wannan yace magana al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi a cikin Ma'rifatu Ulumul Hadith cewa dabaqa 15 ya kasasu haka ake karanta nan wajen da ashira maimakon ashara ala lugati tamim sune suke karanta 10 su ce ashira yayi haka ne dan kawai ya bambanta tsakanin wannan karshen dangon da karshen dango na biyu tunda kaga can yace awwaluhum ruwatu kullil ashara tunda yace ashara can ma ashara ne kuma kamar tautology haka to sai dan canza nan yace ashira can kuma ya amfani daga magarin lahaja ta ashara awwaluhum dabaka ta farko daga cikin dabakar wato mutanen da ake magana a tabi'ai dabaka ta farko shine wanda yake ruwatu kullil ashara tabi'an da suka yi riwaya a gun duka 10 din nan al-asharatu mubashshirun fil janna Abu Bakr Umar Uthman Ali Talha Zubair Abdurrahman Sa'ad da Sa'id a samu kai riwaya abun su gaba daya to wannan wata falala ce tace number 1 a falala to wannan mutu falalar kuma mutun daya ne ya same ta a duk duniyar tabi'ai shine Qais ibn Abi Hazim kashi ne yace wa qaisunil fardu bi hadhal wasf Qais ibn Abi Hazim shi kadai yake banta da wannan siffa Qais ibn Husayn ibn Abdul Harith al-Ahmasi Qais ibn Husayn ibn Abdul Harith al-Ahmasi al-Bajali ya rusu shekara ta 84 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma sun ce ba wannan shekara bane shekara ta 98 ma ya rusu wallahu alam babban tabi'i ne cikin tabi'ai yana daga cikin manyan tabi'ai baban shi Abu Hazim sahabi ne lahu suhba kamar da tabbata a labarin tarihin sa ya kamo hanya zai zo ya samu ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qubidan nabiy sallallahu alaihi wasallama huwa ala tariq dama ya riga musulunci yana garin su ya taho zai zo Madina yana isowa ya tara an riga an rufe gawar manzon Allah mai albarka kwana uku inda yanzu sai a ce ana gaban makoki ko yanzu tara ana gaban makoki ko ana sadaka uku to tunda zamanin sa annabi ne sunna kai ake ba a yin wannan bid'o'i ya dai tara an yi jukun-jukun ana cikin tsabaragen bakin cikin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah yake cewa ran da annabi ya rasu Madina ta baki kirin gaba ki da salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula to a wannan lokacin ne isu to kaga Allah ne kawai bai kaddara mishi falalar shi ma a ce sahabi bane ina fata an fahimci wannan to sai zama ya tarar da su duka suna nan duka kowa na nan sai ya ta riwaya a wurin su haka shi kare samu wannan falala ta riwaya a gun mutum 10 daga cikin sahabbai din nan da kuma sauran waɗanda ma ba su ba da yawa da yawa ga karanta tarjumarsa yana daga cikin sojoji na musulunci da aka ta jihadi da su musamman zamanin Umar sannan sukan fara suna cewa kana yatahamalu ala aliyya ya kasance yana zargin sayyidina Ali akan abubuwa na rigingimin shugabanci ko su ce kana usmaniyya ya goyi bayan sayyidina Uthmana a cikin wannan rigingimu musamman a zaman shi a Basra wanda yasa da dama daga cikin kufawa suka ki hadisin sa malaman kufa da dama ba sa riwaya hadisin shi amma dai thiqatun ne kal jabal daga cikin rijalus sitta wasu dai sun kishi ne saboda wannan rigima ta siyasa Allah ya gafarta musu na'am eh bai gani ba amma akwai wanda suka gawo amma karanta a baya akwai wanda suka ganshi Uthmanan har akai magana akan to waɗannan yanzu su sun ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sun zama sahabbai ko basu zama ba in kun tuna mai wannan magana sun ganshi a Uthman a gangar jiki marar rai to kaga su yanzu ra Annabi sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi amma sai aka gidi aka ce wa huwa hayyun sun ga Annabi yana raye tukunna wanda bai ga Annabi amma bayan Annabi bai raye to bai zama sahabi ba dan in baka cire wannan kaidin ba hatta wanda ya farki ya zama sahabi wanda ya farki ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu haqa to shi ma kawai sai fito ya fara kafafa shi sahabi ne shi idan kuma ku zama tabi'ai ku da kuka ganshi to da haka Qais ibn Abi Hazim ya dai tarar da an yi jana'izar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum tibaqul qila 15 awwaluhum ruwatu kullil ashara wa qila wa qaisun al fardu bi hadha al wasf wa qila kai wasu ma sun ce lam yasma bin ibn auf su ma ashara din ba duka yaji daga gare su ba shi ma bai ji daga Abdurrahman dan Auf ba sai dai wannan magana ce ko take wato mai rauni wallahu ta'ala a'lam wa qawlu man adda sa'idan fa ghalat maganan wadanda suka lissafa sa'idu dan musayyibi daga cikin wadannan jeren giya sa'id ibn al-musayyib ko ibn al-musayyab kamar da ake da maganganu akai wanda mun shaye su a baya ba mahallin aisha sai mai ta bane wannan babban tabi'i da ake ce mishi sayyidut tabi'ina ko akhir mutaqaddimina wasu malamai wannan malamin shine al-imamu abu abdullahi al-hakim an-naisaburi a cikin ma'rifatu ulumul hadith ya lissafa sa'id ibn musayyib ce shi ma yana da riwaya anil ashara yace fa ghalatu wannan kuskure ne kai tsaye Allah ya gafarta ma hakim domin sa'id dan musayyib an haife shi ne wa umar ibn al-khattabi khalifatu umar dan khattab yana khalifa ya hau mulki yayi shekara 7 ko 8 naka haifi sa'id kauko babu da ya riski Abubakar babu da ya riski Abubakar sannan ba dole mai riski Umar din ba domin sanda Umar ya rasu shekara sa 13 ko 12 bisa tan kokarin tantance Umar ya shekara nawa ne a hadifanci soyayya 12 ko to kaga sanda Umar ya rasu shekara sa 5 ko 6 kenan yes shekara sa 5 ko 6 to kaga riskar Umar ma 10 Umar ne 10 Usman ne mai 12 ko da haka ala ayi hadin dai sanda Umar ya rasu shekarar sa 4 5 ko 6 kuma kamantar su da haka ba zai yi a ce ya riske su ga baki daya ba amma shi hakim ya tafi zuwa ga wannan magana da haka malai ya mai mishi da ita anan da cewa wa qawlu fadin man adda wanda ya lissafa sa'idan sa'id dan musayyibi ya lissafa shi a cikin su cikin wanda yake sami'a min al ashara fa ghalatun bal kila kai amma ce lam yasma shi sa'idu bai ji ba siwa sa'adin in banda sa'adu dan abu waqas babban wali din nan cikin sahabbai mujabud da'awa daga cikin al-ashara wanda sa'id dan musayyib ya ji hadisi daga gare shi shine kawai wato malam sa'ad ibn abi waqas komanda din nan faqad shi kadai wanda tace magana Yaqub ibn Abi Yaqub ibn Shayba a cikin tarikh din shi yace kai duk sauran ma marasil wa qaw lakinnahu al-afdalu inda Ahmad amma shi Sa'id dan Musayyibi to shine al-afdal mafi falala cikin tabi'ai inda Ahmad awun al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah kamar yadda yake cikin littafin Tabaqatul Hanabila an tambaye shi man afdalut tabi'ina yace Sa'id ibn al-Musayyib to wannan afdaliyar ta wannan fuskar al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya kalli sahaba ragin ilimi ne sai ya bashi wannan falalar
to wasu malamai da suka tuno cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya ce sayyidut tabi'ina shine uwaysul muqarrab wanda hadisi ne tabbatacce sai suka kuskunta da Imam Ahmad ibn Hanbal ko wasu mun suka bashi uzuri cewa tayu hadisin bai riske shi bane amma wannan uzuri ne wanda ba karade ba dan Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito hadisin ma cikin musnadin sa kuma hadisi ne tabbatacce ba za a dare a ce bai riske shi ba sai dai kawai a ce tanan yayi magana ne akan falala ilmiya dan haka gashi sai ce wa an har ila yau daga Ahmad dan Hanbali Qais ibn Abi Hazim ta wata fuska kuma kaga can kuma ya kalli wato riskar mafi yawan sahabbai din wato asbaqiya wajen riskar sahabbai wasu wahu warada wasu kuma wanda ba al-Imam Ahmad ba su kuma sun kawo wasu sunaye daban wanda ba shi ba wajen waye afdalut tabi'ina wa faddala al-hasana ahlul basra mutanen garin basra su suna falanta Hasan ibn Abil Hasan wanda aka fi sani da suna Al-Hasan al-Basri katafaran malamin nan daga cikin malaman musulunci daga cikin a'immatul huda daga cikin waɗanda suke da yawan fatuwa da karantawa wanda ya rasu shekara ta 110 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to su mutanen garin su suna ganin shine mafi falala domin shi suka sani shine malamin su wal qarni waysa nahlul kufa su kuma mutanen Kufa suna fifita waisu lil qarni wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a yi shi a cikin tabi'ai shine mafi falala zai zo da kaza zai yi kaza zai zo da miki a jikin jikinsa dan kankani zai kasance yana ma iyayen shi mahaifin shi biyayya kuma har ma Annabi yace duk wanda ya ganshi a cikin ku yace ya mishi addu'a Umar dan Khattab ya gamu da shi kamar yadda ya tabbata a kissa to wannan shi ma mai falala ne yanzu wannan ta fuskar wali takake ne shi kuma falala shi wali ne cikin waliyai shine kuma mafi wali taka a cikin sahabbai tabi'ai to shi mutanen Kufa shi suke karkata zuwa gare shi wasu kuma suna cewa Abu Usman an-Nahdi ko kuma Masruq ibn al-Ajda duka suna daga cikin da ake lissafa su a cikin tabi'ai mafiya falala wa fi nisa'it tabi'in al-ab'ada idan ka koma kuma ta bangaren mata al-abda wato al-afdal cikin nisa tabi'ina hafsa wace kenan asirina hafsatu bintu sirina ummul hudayl wanda take bararrar baiwa ce ga Anas dan Malik radiyallahu anhu ita da sauran dangin su ƴaƴan sirina wannan wata mata ce mai falala kwarai ta kasance ta haddace al-Qur'ani tana ɗan shekara 12 kamar yadda mizzi ya kawo a cikin tazibul kamal da kuma kafin shi ibnu sa'adin a cikin tabaqat sannan ta shekara 30 tana ibada aka ce falam takun takhruju min musallaha ba ta fita daga ɗan ɗakin da ta tanada na sallah illa min qa'ilatin aw haja sai za ta ɗan yi baccin rana ko kuma za ta ɗan kewaya ban ɗaki amma ba kawai ba ta fita salati ne kawai da karatu da hailala shekara 30 ta tana wannan ibadar babban malama ce tana da riwaya tana da falala ta kuma rayu kusan shekara 100 a duniya shekara 100 ba kadan ko da dan kadan haka to wannan ita ce wasu malamai suke ganin afdalut tabi'iyat mafi falala a cikin tabi'awa mata ga baki ɗin su wa ma'a amrata da kuma amratu bintu abdurrahman bin sa'ad ibn zarara kakanta shine dan uwan As'ad ibn Zurara wannan babban sahabi ne akwai As'ad ibn Zurara sahabi daga cikin sahabbai ƴan Aqaba to akwai kuma dan uwan shi Sa'ad ibn Zurara shine kakanta sunanta Amratu bintu Abdurrahman ta daga cikin dalibai uku wanda suka fi kowa sanin ilimin Aisha domin da mata ta so ne fi hijri Aisha ƴan rukuci a ɗakin Aisha ta iya hadisin Aisha babu kama hannu yau to wannan mata ita ma tana daga cikin manya-manyan tabi'ai zahabi ya mata kirari yake cewa kanat alimatan faqihatan hujjatan kathiratan ilmi mace mai hankali mai ilimi mai yawan ilimi ta rasu bisa sabani ko da shekara ta 98 bayan hijira ko kuma shekara ta 106 bayan hijira ita ma tana daga cikin rijalul ashara ko nisaul ashara kenan da ce wallahu a'lam ta daga cikin masu riwaya a cikin kutubu sita ga baki ɗaya sarwacin hadisanta a kamar da yake cewa a hadisu a kafira fi dawani da wani islam to ita ma wannan ta da falala sosai sai kuma ummu darda as-sughra wanda sunanta ko dai Juhaima ko Jumaiha ummu darda as-sughra haka ake mata laqabi ba waccan ummu darda matar Abu Darda sahabi ba wannan ummu darda as-sughra ce sanda aka mace ummu darda a cikin tabi'ai ita ake nufi ita ma mace ce mai falala kwarai da gaske daga cikin matan tabi'ai to waɗannan guda uku ana lissafa su a cikin mata tabi'ai masu falala Hafsa bintu Sirin Amra bintu Abdurrahman da kuma ummu darda na'am na eh mata shi ce mata Abu Darda ce bayan mutuwar can ba karkashin kisa da yace mun da ba za su yi aure ba waye da ne yes mata Abu Darda ce of course sun zo da ta kasa sha bayan mutuwar Umar Darda dan dawai Umar Darda da Umar Darda tana so ta mishi alƙawari cewa shi da ita ko daya mutu dayan kai ya aure yace mata wannan ba daidai bane na mutu ki auren ki ni ma yanki mutu zan yi aure wai saboda su sake haɗuwa aljanna wannan ba zai hana su sake haɗuwa aljanna ba yiku kisa ce sananniya a cikin tarihinsu ita ce da ya sake aurenta sai ya sake sa mata alkunya waccan mata ummu darda waccan mata ce mai falala babbadin nan wanda har qur'ani ya yabe su menene fadin Allah subhanahu wataala laula la samitum zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha buhtanun adhim wannan ummu darda da ita da abu darda su aka yi wannan yaban saboda da suka ji wannan zance za ta yi magana sai ya ce a kira ki in kaza ta ce to Aisha tafiki falala za ta iya bai ta ma sai Allah ya yabe su akan wannan mace ce mai falala ita wacce babbar to haka ita ma wannan radiyallahu anhuma yace wa fil kibari al fuqaha us sab'at idan ana magana manyan tabi'ai sai a ambaci wa fil kibari a cikin manyan akwai al fuqaha us sab'at malaman fiqhun nan guda bakwai kharijatu al qasim thumma urwatu akwai kharija akwai malam qasim akwai malam urwatu thumma sulaiman akwai malam sulaiman sai ubaydullah akwai ubaydullah sai kuma sa'idu akwai sa'idu wasabiqu dhushkibahi na bakwai din akwai rikici akan wane ne cikon na bakwai ko dai imma abu salamati ko abu salama ko salim ko kuma salim au ko kuma fa abubakrin ko abubakrin khilafun qa'im rikici ne tsayayye waɗannan sune alfuqahu saba kharija wato manyan malamin fiqhun garin Madina waɗanda a lokacin da suke rayuwa ƙarshen ƙarni na ɗaya zuwa farkon ƙarni na biyu sanda suka yi malamtar su daga kaman a ce daga shekara ta 170 zuwa da 95 wannan shekaru 25 ɗin da suka yi malanta galibin su to duk magana a ƙasar Madina da ƙasar Hijazu magana su ita ce ake itibari da ita in suka haɗu akan magana ta zama mu'tamada ba wai suna yin meeting ne suna da wani committee ba ilimin su ne da ya zurfi da kuma matsotsarsa abin nan manazartar su source din su duka ɗaya ne daga kan malamai ne cikin sahabbai su Abu Huraira da su Aisha da su Abdullahi dan Umar da su Ibnu Abbas ko da yake shi ya bar Madina ma a lokacin da makamantan su waɗanda suke su Zaid dan Sabit waɗannan malamai da suke ta karantawa a Madina su ne malaman su sai zama duk karatun iri ɗaya ne manhaji guda ɗaya ne ni kake su ne ake ce musu al-fuqaha us-sab'a akwai Kharija ibn Zaid ibn Sabit jikan abinnan sahabi abinnan Zaid dan Sabit ko kuma dan shi ne ma za a ce dan shi ne Kharija ya riga su rasuwa da wuri ya rasu ya rasu shekara 99 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waye ambata Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr shine dan gidan wannan da na sayyidina Abu Bakr Muhammad kaga jikan sayyidina Bakar ne ke na wannan shi kuma rasuwarsa shekara 107 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Urwat ibn Zubair ibn al-Awwam shi ma wannan jika ne ga sahabi ko kuma da ne ga sahabi kenan Az-Zubair ibn al-Awwam Abu Abdullah ake mashi Urwa al-Kunya wanda malami ne wanda yake cewa sai da yawa gari babu wani karatu da Aisha za ta faɗa wanda bai taɓa jin shi ya jiye mata duka karatunta gaba ɗaya ya iya karatu saboda akwai hadisin da sai ya ji shi so 30 a gun Aisha an karanta mishi wani na zaune an karanta an tambaye ta fatawa ta yi fatawa ta kafa wuja da wannan hadisin ya zo ya ƙara tambaye ta ya ma kika ce rannan baba ta ƙara maimaita mishi saboda uwa take gare shi kanwar mahaifiyarsa ce Asma'u dan haka ya samu karatu sai a gunta ya rusa shekara 94 insha Allah 94 ran da mutum yana azumi dan kana sawwaman ran da mutum yana azumi ma da azumin sa na nafila a bakin sa ya mutu bai da lafiya aka ce sharuwa ya ce ina so na isa ga Allah tare da wannan azumin da na dauka haka ya rusa da azumin sa a baka sai Sulaiman ibnu Yasar ko ibnu Yasar ne hilali kenan wannan shi bararan bawa ne maulani ga Maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sulaiman ibn Yasar maulani ga Maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rusu ga 107 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan sai Ubaydillah ibn Utbata ibn Abdullah ibn Mas'ud wannan shi kuma jikan Abdullah dan Mas'ud ne Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbata ibn Mas'ud sorry jikan Utba ibn Mas'ud Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud shi kuma ya rusu ga 98 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne kuma mawaki yana da waƙoƙi masu kyau sosai shine malamin da ya horas da Halifa Umar dan Abdul Aziz rahimahullah ya makance a ƙarshen rayuwarsa Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba ya makance ba shi da ido san da ya rusu sai kuma Sayyidu dan Musayyib Sayyidu Tabi'i shi kuma rasuwarsa shekara 94 ya rasu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sayyidu babban malami ne a cikin tabi'ai kamar yadda aka sani yana da ilimi yana da gogewa yana da hankali shekara 40 yayin yana sallah masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba yin ta da ikama ba sai face yana cikin sahu a ce har shekarar da aka yi harra yana nan bai taba yin misin din sallah ko a ce an fara ba da shi ba ba wai kwana 40 da ake cewa idan kai ka salimta minan nifaki ba shi shekara 40 yayin jama'a yana sallah tare da liman kullun da shi ake tada ikama kabbara farko yana nan a gonan falalar su malam ba kan kanuwa bace to kaji shidan kenan Kharija Qasim Urwa Sulaiman Ubaydillah Sa'idun to na bakwai wane ne ya kamata a sa na bakwai cikin fuqaha'u sai malamai wasu sawa ne wasu sawa ne wasu sawa ne Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi a cikin Ma'rifatul Ulum al-Hadith da yabo shi sai ya saka Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf malamin nan wanda shi ma babban malami ne cikin malaman ilimi da fatawa abokin Ibn Abbas da yake cewa yayi nadama abin da Ibn Abbas na raini Ibn Abbas shi kuma ya mun shuru wa ilimin sa shi ma ya rasu ka 94 ne bayan hijira shi wannan alkunya sa din ne ana ganin kamar ita ce sunan ma sunan shi ya bace a cikin alkunya wasu kuma sai saka Salim ibn Abdullah ibn Umar dan gida Abdullahi dan Umar wannan ibnu Mubarak shi kuma ya zo nashi lissafin Salim yake sakawa wanda kamar yadda ake fada Zahabi yake cewa ya shi kuma ya hadiye gaba ɗaya ilimin baban sa Abdullahi dan Umar Salim ya hadiye duka ilimin baban dan haka sai zama wani surgumin malami tun yana matashi rasuwarsa shi ma shekara ta 106 ne bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma kamar Abu Zinad da yazo nashi lissafin sai sa Abu Bakar shine Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham al-Qurashi wannan shi ahlul baiti shi ma ahlul baiti na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma rasuwarsa shekara ta 94 to kaga shi tana ce daga yawanci daga shekara ta 75 zuwa ta 95 ko zuwa ta 100 daga 70 zuwa 100 din nan anan suka yi rayuwar su na malanta galibin su wani kadan ne suka haura 100 kadan ne kuma suka gaza daga 95 a tsakankan nan suka rasu daga 90 zuwa 95 97 ko 107 ko 108 ko makamantar su Abubakar ibn Abdurrahman shi kuma zahiri ne daga cikin zuhadu kuma da ake bada labarin shi wanda ake cewa kana shabihan bisabiqina yayi kama da na gaba da shi sahabbai ke wasu sun taba zuwa gidan shi ma kamar yadda zahiri ya bada labari sun zo neman fatawa suka yi sallama sai suka ga wani mutum ya fito mutsu-mutsu kamar almajiri sai suka ce mishi da Allah muna neman malam Abubakar ne dan gidan mai gidan ne yace to ai da shi kuke magana ne su kuma sun ganshi yafi kama da almajiri bai kamata a ce shine wannan malamin ba an ce mutsu-mutsu da wasu kaya haka na talakawa to haka yake baya da hatta abun hawa ya rayu a Madina ko abun hawa bai da shi ma'ana ko doki wanda zai hau yaji ya danyi zirga-zirga shi sai ya anshi na aro yake zirga-zirga shi bai da abun hawa amma ilimi shakundum ne to to duk waɗannan jama'a duk wanda ka taba ko kaje ka bi tarihi zaka ji shi yanda ka san wato wani abin nan ne wani aljani a wajen karatu kowannen su babu baya baya ilimi ne ba irin wani yanzu na tara surutu ba ilimi mai nagarta saboda duk malaman su sahabbai ne malaman su sahabbai ne kuma manyan sahabban da suka karantar da su sune masu yawan riwaya din su Aisha su Abu Huraira su Zaid bin Thabit su Ibn Umar su Ibn Abbas su Sa'd bin Abi Waqqas su wannan Sa'idu bin sunan shi wancan matashin Abu Sa'id al-Khudri da makamantar su waɗannan sune suka karantar da su kuma a lokacin da hasken annabta din da hasken musuluncin yana nan bai risa shi da haka sai suka samu ilimi mai nagarta kai dai kawai sahabi zai ce musu annabi ya ce kaza annabi ya aikata kaza annabi ya ce ga kaza za a yi kaza kuma galibin su kaga akwai ƴaƴan sahabbai din akwai waɗanda suke mawali ne gare su akwai wanda a nan suka rayu tare da su to sai zama ilimin su ya bunƙasa sosai kuma ana mutunta ilimin su a duk inda ake bayani akan ilimi na shari'a wanda daga baya ma su ne kaman suka zama fandisho na kafa wasu makarantu ko mazahib kamar yanzu waɗannan kusan gabaki ɗayansu su ne usul na tushen ilimin mazhabin malikiya ko kuma amalu ahli madina da ake cewa waɗannan su ne tushen wannan ilimin domin za ka ga kuma malaman da suka tada su maliku ɗaliban waɗannan ne kamar yadda ka je kufa sai ka ga mazhabin abu hanifa galibin shi daga ilimin su ibnu mas'udin ne da su Ali ibn Abi Talib su kuma da suka zauna a can suka kafa wannan da su Huzaifah ibn al-Yaman haka idan ka je Basra zaka ga ilimin su Anas dan Malik shi kuma shi ya kafa mazhabin da ya taso a Basra na ainihin wato fiqh da makamantar shi to waɗannan suna daga cikin bayanan da malam ya kawo da yake cewa wa fil kibari fuqaha as-sab'a a cikin manyan tabi'ai akwai malam fiqhun nan guda bakwai kharijatu al-qasimu thumma urwa thumma sulaymanu ubaydullahi sa'idun as-sabi'u dhishtibahi imma abu salamatin aw salimu aw fa abu bakrin khilafun qa'im wadannan dai abin nan yana ganin sai mu da yake cewa wal madhkuru wal mudrikuna jahiliyatan fasam mukhadramina kasuwaidin fi umam wal mudriku da waɗanda suka riski aljahiliyatan suka riski zamanin jahiliya akwai waɗanda sahabbai tabi'ai ne amma sun riski jahiliya sun ga zamanin da ba a fara musulunci ba musulunci ya zo suna raye sun kuma musulunta sun yadda da musulunci amma ba su samu falalar ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to sai ake cewa muhadram ya shahara baki mutane suna cewa muhadram amma gaskiya kuskure ne ya daga cikin akhta sha'iya muhadram ne muhadramun wato za ka yi ma kha'un ne dine da fata muhadramun ba muhadram na fata mun gane wannan muhadramun daga khadrama yukhadrimu aka ce khadrama shine wato gauro muhadrimun gauro idan a gurin malaman hadisi suka ce muhadram suna nufin wanda ya zamanin jahiliya ya musulunta amma bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka shi yana wata zawiya ce baina sahabati wa tabi'i a wani dan lungu na tsakani malaman adam su kuma suka faɗi muhadram suna nufin mawaki wanda ya ratsa zamanna biyu mabambanta ko tsakafa biyu mabambanta kamar a ce yayi zamanin jahiliya kuma yayi musulunci irin su Hassan irin su Tumadur ita ce Khansa kenan irin su Abdullahi dan Rawaha ko kuma wanda ya zamanin Banu Umayya kuma ya riski Abbasiyya shi ma sukan kira shi to haka kuma idan ko a yan siyasa ma akwai irin sai ko daji ana cewa ai binnan me ake ce musu ne wani tun ana irin na daɗin na MPN ne ko da ne ko hayyan da suna siyasa kaga wannan ma za ka gan shi gauro ne ai za ka gan shi wani tsohon zabo da shi da dabaru iri daban-daban da sanin makirci ba ɗan ƙanƙani ba Allah ya tsare mu to al-mudrikuna al-jahiliyatan wanda suka riski jahiliya kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fasanni ka kira su da suna mukhadramina mukhadramina da kha'un da babun da kuma ra ana ware su ayi magana akan su daban yace fasanni mukhadramina kasuwaidin kaman suwaid da kuma fi umami a cikin tarin wasu mutane waɗanda ba shi ba tarin wasu mutane daga cikin mukhadramin din suwaid shine suwaid ibnu ghafla suwaid ibnu ghafla wanda ɗaya ne daga cikin mukhadramina al-imam muslim ya da littafi na musamman da yayi akan mukhadramai ya kirga su wajen mutum 50 al-hafidh mughultai mughultai malamin su zahabi shi kuma yazo ya kawo har wajen mutum 100 a nashi littafin idan ka karanta littafin al-isaba take min sahaba zaka ga yana kawo su wajen tantance waɗanda ake ganin su da wannan siffa waɗanda al-imam muslim ya kawo daga ciki kamar yadda malamai suke ambata akwai al-ahnaf ibn qais al-ahnaf ibn qais akwai wani maula na Umar da ake cewa Aslam akwai al-Aswad ibn Hilal al-Muharibi akwai al-Aswad ibn Yazid al-Nakhai akwai Uwais al-Qarni din can akwai Awsat al-Bajali akwai Thumama ibn Hazan al-Qushayri akwai Jubair ibn Nufair al-Hadrami akwai Hujr ibn Ambasa akwai Khalid ibn Umair al-Adawi akwai Ar-Rabi' ibn Dabu'in ibn Wahab al-Fazari wanda yana daga cikin mu'ammari ne wannan ya rayu dade a duniya akwai Rabi'atu ibn Zurara al-Ataki akwai Zaid ibn Wahab al-Juhani akwai Sa'ad ibn Iyas Abu Amr al-Shaybani akwai Suwaid ibn Ghafla na ambaci shi da ko kishin aka ambata a cikin matnin da yace fi umami da sauransu to waɗannan sune sauransu na akwai Shubayl ibn Auf al-Ahmasi akwai Shurayh al-Qadi Shurayh ibn al-Harith al-Qali din nan akwai kuma wani mai irin sunan shi Shurayh ibn Hani'in akwai Shaqiq ibn Salama akwai Malam Abdullah ibn Thawb wanda aka sanya suna Abu Muslim al-Khawlani din nan babban malami akwai Abdullah ibn Ukaym akwai Abdurrahman ibn Usayla shine as-Sunabihi as-Sunabiji shi ma ya shahara wannan daga cikin su akwai Abdurrahman ibn Ghanam al-Ash'ari ɗaya daga cikin manyan malamai a ƙasar Sham akwai Abu Usman al-Nahdi shine Abdurrahman ibn Mullin akwai Abdurrahman ibn Yarbu' akwai Abdul Khairin ibn Yazid akwai Abida as-Salmani akwai Alqamah ibn Qais mai hadisi na Malam Ibn Niyat akwai Imran ibn Milhan shine aka fi sani da suna Abu Raja'il al-Utariq waɗannan dukkan su mukhadramai ne akwai Amru ibn Abdullah ibn al-Asam akwai Amru ibn Maimun dan jaridan nan mai riwayan mutuwa Umar dan Khattab radiyallahu anhu an tana shi aiko a hadisin kashe Umar Amru dan Maimun al-Azdi wani babban dan jarida ne abin nan ne reporter akwai Gunayn ibn Qais akwai Amru ibn Gunayn ibn Qais akwai Qais ibn Abi Hazim din can shi ma kaga tunda ya riski zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Ka'ab al-Ahbar wanda mai kissoshin nan akwai Malik ibn Umair akwai Murara ibn Sharahin at-Tayyib ana mushi da kabila at-Tayyib akwai Masruq ibn al-Ajda wancan Masruq da muka ji akwai Murra akwai Al-Ma'rur ibn Suwayd akwai Mas'ud ibn Hirash dan uwar Rabi'i ibn Hirash wannan da yayi magana bayan ya mutu din nan dan uwan shi mai suna Murra Mas'ud ibn Hirash akwai Nufay shine Abu Rafi'i As-Sa'iq wa As-Sabiq ana fara haka akwai Aisar ibn Amr wanda aka fusa da suna Abu Umayma Ash-Sha'bani waɗannan duka an ambace su da ma wasu mukhadrabina fi kasuwaidin yace fi umam tarin halittu da yawa to su ne waɗannan wasu daga cikin su kaga baya ga su akwai waɗanda ake da maganganu akan su ta fuskar tabbatuwarsu a muhaddaramai ko basu tabbata ba wa qad yu'addu fi ittibaqi tabi'u fi tabi'ihim id yakunu sha'i na ganin bari mu tsaya saboda akwai sauran tattaunawa kai kuma rana ta riga ta yi ko sai mu tsaya anan da yake cewa wal mudrikuna jahiliyatan fasam wanda suka riski jahiliya ka kira su da suna muhaddaramina ka kira su da suna gauro ko masu cin zamani biyu kasuwaidin kaman suwaidu fi umam a cikin tarin wasu al'ummomi wato halittu masu yawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah